qawli wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bayan gaisuwa ta addini musulunci, muna godewa Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai, wanda ya kaddara numfashinmu zuwa wannan safiya yau 19 ga watan Jumadal Ula, lissafin hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1446. Allah madaukakin sarki ya sake dawo da mu cikin wannan masallaci na Imam Malik a unguwar Makarahu ta cikin garin Azare, domin ci gaba da darasin da muke na mako-mako. Ko da yake saboda wasu dalilai, yau ma dai wata ɗan nasiha ce za mu yi, ya shafi iyaye mata, at-tarhib min iskhati zawj wa mukhalafati amrihi wa tadyi'i huquqihi, tsoratarwa dangane da fusata miji, wato mata ku ji, tsoratarwa da nasi da shari'a take yi dangane da fusata mazajenku, da kuma saba umarninsu, da kuma tauyewa haƙoƙinsu, duk da cewa duka guda biyun suna da haƙoƙi. Amma yau dai za mu dara ne a kan abinda ya shafi ɓangaren wato nisantar fushin miji, da kuma nisantar umarninsa, da kuma nisantar tauye haƙoƙinsa. An karɓi wannan hadisi daga Fadala bin Ubayd radiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daga annabi sira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace thalathatun, nau'o'in mutane uku, la yus'alu anhu, Allah madaukakin sarki ba zai yi tambaya dangane da su ba. Wannan tsoratarwa ne saboda girman laifin da suka aikata, wato Allah ba zai ma saurare su ba, balle ma a duba al'amuransu ko sa su samu sauki a lahira. Sai ce rajulun faraq al-jama'a, mutum na farko, mutumin da ya rabu da jama'a. Wane jama'a ake nufi? As-sunnatu wa ahluha, ya rabu da jama'ar ahlus sunna, ya koma gefe shi kadai. To gobe kiyama Allah ba zai ma tambaye shi ba, ba zai saurare shi ba, saboda ya aikata laifi mai girma. Wa asa imamahu, kuma ya saba wa shugaban musulmai, ya yi tawaye a shugaban musulmai, ko kuma wanda yake a madadinsa. Famata asiyan, to idan ya mutu, wannan ya mutu yana mai saba wa Allah. Fala tus'alu anhu, Allah ba zai tambaye shi ba, ba zai ma kalle shi ba da idan rahama. Wa amatun, da baiwa, aw abdun, ko bawa, abaka, wanda ya guje wa ubangidansa, haraba wa taraka ta'ati sayyidihi, shine ya gudu ya bar biyayya a shugabansa. Abaka min sayyidihi, ya gudu a shugabansa. Wamra'atun ghaba zawjaha, muhalli shahid kenan, da matar da mijinta ya faku, ya tafi neman duki, ya tafi neman halal, ya fita nema. Wakafaha ma'unatad duniya, kuma ya ɗauke mata duk wata ɗawainiya ta duniya, ba abinda ta nema ta rasa. Fatabarrajat, sai ta yi tabarruji, ta fitar da tsaraicinta. Watamarrajat, take neman ta bayyana kwalliyarta, take neman alfasha ba da go bayan ya fita, ta ha'ince shi, take neman wasu mazajen, fala tus'alu anhum. To waɗannan nau'o'in mutane uku, nau'o'in mutane uku ba za a tambaye su ba gobe kiyama, saboda girman laifin da suka aikata. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace, thalathatun, wasu dai nau'o'in mutane uku, la tujawizu salatuhum adhanahum, sallar su ba ta wucewa kunnuwansu, ba za a ɗaukaka ayyuka sama ba. Kun san ayyukan baya ana ɗaukaka su sama ne, duk ranar Alhamis da ranar Litinin ake ɗaukaka ayyukan baya na sati sati, ake filing ɗinsa a sama. A watan Sha'abana kuma daga shiyar sai Ramadana nan kuma ake filing ɗin ayyukan shekara, sai a kai shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki. To sallar su ba za ta wuce kunnuwansu ba. Al-Abdul Abiku, bawan da ya guje wa ɗan uwansa, ya guje wa ubangidinsa, shine ubangidansa, bawan da ya guje wa ubangidansa, hatta yarji'a, har sai ya dawo. Wamra'atun batat wa zawjuha anha sakhitun, da matar da ta kwana mijinta yana fushi da ita, ta fusatar da shi, to ita ma sallarta ba za ta wuce kunnuwanta ba. Idan kina so sallarki ta tsallake ta tafi sama a filing ɗinsa, a adana miki, a tattala miki, to ki nisanci sabawa mijinki. Matar kirki ita ce idan mijinta ya fushi, za ta ce ba za ta ɗanɗani bacci ba, ba za ta yi bacci ba har sai mijinta ya yarda da ita. Saboda haka nisanci sabawa mijinki. Yo mata da yawa ba ruwansu, ba abin da ya shalle su, sai ta yi sati ba ta gaida mijinta ba, tana fushi, wai an fusata ta. In wani abu ne ma sai ta turo ‘ya’yansa, ku je wajen abbanku ku ce kaza, ku je wajen babanku ku ce kaza, wai ita ba za ta je ba, tana da girman kai. To kin ga sallarki ba ta wucewa kunnuwanki. In kina so ki ci gaba da haka, ki ci gaba, kina mutuwa a haka ke makin sani. Saboda haka in dai mace ta kwana mijinta yana fushi da ita, to sallarta ba za ta wuce kunnanta ba, ballantana ma a karɓe ta ko a mata rahama. To za ki yadda ki rayu a cikin wannan yanayi? Wa imamu qaumin wa hum lahu karihuna, da limamin mutane ko shugaban mutane kuma ba sa sansa. Shugaban mutane ba sa sansa, to shi ma ya sauka ya bar wa mutane a nemi wanda ake so. To shi ma wannan sallarsa ba ta wucewa kunnansa. In kai shugaba ne ba a sanka, to me yasa ba a sanka? Ba ka kyautata musu kenan, ka tsananta musu kenan, ko ba haka ba? To sai ka dawo ka gaya za ka kyautata musu, to yi sallarka ta ringa wucewa kunnuwanka tana tafiya. Sannan wani hadisi ingantacce ne, ya zo a cikin silsilatul ahadisi sahiha na Muhammad Nasiruddin Albani. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, la yanzuru Allahu ila imra'atin la tashkuru li zawjiha, Allah baya kallon matar da ba ta gode wa mijinta. A wannan yanayi ya sha wahala ya samo kuɗi, in ya iyo cefa ne na 10,000 sai ka gan shi a cikin leda ba, in ya kawo kuma ba za ta iya cewa madalla na gode, Allah ya ƙara arziki, Allah ya albarka, Allah ya ƙara buɗi, ba za ta yi ba. Kawai ita hakkinta ne aka mata. manzo Allah ya ce duk wanda baya godewa mutane to ba zai godewa Allah ba. Wanda baya goda kadan ba zai goda mai yawa ba. Duk kankantar abu da aka miki to ki gode. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, shin akwai wata mace ce da rana ta haska ta wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake santa fiye da Fatima? Fatima wata rana manzon Allah ya ce ke wata mata a garin Madina za ta riga ki shiga aljanna in kika sake. Kuma ita Fatima ita ce sayyidatu nisa ahlil janna, shugaban matan aljanna. Amma manzon Allah ya ce akwai wata mata za ta riga ki shiga aljanna. Ya tai sai ta ce bari ta kai mata ziyara dan ta ga irin aikin da take yi. Sai ta kai ziyara, tace tana so a mata kitso, sai ta tafi da Hassan. Sai matar ta bata darasi anan, tace to ki hakuri ki koma, sai na ga yawa mai gida. Ta fara daukan darasi ko to, amma ke kawai sai ki gaban kanki, ko ya sani ko yana so ko baya so, wani mijin baya son kitso, amma sai ki gaban kanki, wato baya so matarsa ta ringa sana'ar kitso, sai ki gaban kanki ki ce kawai a to ba komai bismillah, amma duk abin da zai yi ko. Sai ta koma washe gari da za ta dawo, sai ta dawo da Hussein. Ita kuma ta tambaye mai gidanta, tace ai sun zo da Hassan. Da ta zo da Hussein sai ta ga tunda akwai shekara biyu tsakaninsu, wata 18 ne tsakaninsu. Da ta zo da Hussein sai ta ce a ai fa kin gacce masa ne da Hassan zaka da Hassan kuka zo, to da ka ki hakuri ki koma sai na gaya masa. Darasi na biyu sai ta koma, yazo ta gaya masa yace ke inda duk gidan suka zo ki basu, yanzu an bata permission abu ɗe. Da ta tashi zuwa katte felin sai ta zo ita ɗe ma ta fara mata kitso, sai ga mai gida ya dawo daga gona, tace tashi ka shiga ɗaki kar ki ga neman miji. Darasi na biyu. Na uku ta shiga, da ta shiga ita abin da take so ta gani, kaga dole sai ta yi leke, take lekawa yaya za a yi, ta ga ta kama masa ice an sauke, ta ɗauko wani mayafi tana share masa gumi, tana masa addu'a, tana sanya albarka. To kin ga fa matar kirki. Amma wani sai ya zo da hannunsa niki-niki da kyar yake tafiya, ya zo ya ajiye, in ya ce gashi sai ta ce ajiye ana, ko ba haka ba ne? Wata mata ke kula mai gidan ya shiga ya je banɗaki ya biya buƙata, ya fito ya duba wani abu, ya duba can ya har ba amma an zo an duba ledar me a ciki ba, balle a ga me za a alkinta ba, sai zai tafi ta ce to gishiri fa ya ƙare kuma ya so bata gani ba, bata duba ba, ko akwai abin da ya kamata a cire kar ya lalace bata je ta duba ba. To kin ga matar kirki. Manzo Allah ya ce in kika yi wasa wannan matar za ta riga ki shiga aljanna, tare da cewa ita ce shugaban matan aljanna kaf. To ke haka kike yi? To duk matar da ba ta gode wa mijinta, Allah madaukakin sarki ba zai kalle ta ba gobe kiyama. Wa hiya la tastaghni anhu, ba ta wadatuwa da shi, duk abin da ya ma a banza. Kai wani lokaci ma in aka bata mata rai sai ta ce ni mi aka taba min, mi ake tsinana min a gidan nan? To wannan kalmar rusa aikin ki yake gaba ɗaya daga farko har ƙarshe, ki ji wannan ki kiyaye. Wannan hadisi ingantacce ne, Imam Muslim ya fitar da shi. An Abi Huraira radiyallahu anhu qala qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam, yace wa fi sahihi Muslim kenan, ya zo cikin sahihi Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan hadisi Abu Huraira ne ya fitar da shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallazi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa ma min rajulin yad'u imra'atahu ila firashihi babu wani namiji da zai kira matarsa zuwa ga shimfida fata'aba alaihi taqi zuwa illa kana alladhi fis sama'i sakhitan alaiha hatta yarda anha face wanda yake sama wa kenan Allah face Allah wanda yake sama yana fushi da ita har sai mijinta ya yarda da ita idan mijinta bai yarda da ita ba to Allah ma bai yarda da ita ba da za ta mutu a wannan daren bata san yadda za ta je ba saboda ta mutu Allah yana fushi da ita mijinta yana fushi da ita to ya za ta yi to kin ji hatsarin da kike tunkara wani yake ce min duk irin sama da ƙasa da suka hau da matarsa bai taba buƙatar ta ta noke ba ta ki ba amma mata da yawa a wannan layin sun fadi da ya bata martar sai ta ce to ai zai zo shi ma sai ya zo ta yi fushi ta ki to ga abin da kike tunkara fushin Allah kin yarda da fushin Allah in baki yarda ba ki tuba ki daina ki bi kawai ko a zauna lafiya ko ba ga bane ta wakar ko ki buliman ko a san jama sallaci ko ba ga bane na'am wasu ma ai sun san jama sallacin ko to me yasa ko dai limamin ne yake tilawa da yawa to kun ji karatun saboda haka ya tabbata sahihi muslim a cikin sahihi muslim aidan kuma do riwayatan ukhra wata riwaya idza batatil mar'atu muhajirata firashi zawjiha idan mace ta kwana tana kauracewa shimfidin mijinta wata ma saboda shegantaka wai dan zai kara aure ne za ta masa fushi ko masu daddayen nan sai su ya fure saboda wai zai kara aure ne zai ta masa fushi wata ma fa har haukar ƙarya take kirkiro wa kanta baki san kina tabo akan ki bane sai za a aure yarki sai ya ce kai ku rabu da ita wannan akwai hauka a tattare da ita karka je ka auren ka haifi mahaukata kun san al'irku da sasu tsatso yana naso ne saboda haka kina tanishin image din kanki ne da ƴaƴanki dan za a ƙara aure wai ki fara haukar ƙarya a ce wai kin haukace gware ki bari am aura miki in ba haka ba sai a bar miki ƴaƴanki wani bai aura ba a ce kai ku batta wannan kishin tsiya ne da ita ƴaƴanta ma za su gaje ta to yanzu kuma kishi in kishi yayi yawa da wanne ɗaya mutun zai ji da nemowa ko da kishi da ta da hankali saboda haka wata ma iskar ƙarya take tayarwa wai za a ƙara mata aure wata kuma ta ringa fushi da bala'i a mijin jira take ma ba za ta yi bacci ba ya dawo dan ta ringa masa sababi har sai gari ya waye tana ta mata samasifa wai wannan shine zai saka karya ƙara ya maida kayan yakin ko namijin ko sai dai in matsoraci ne aka masa wannan barazanar sai ya fasa amma in na gaske ne to sai ki gama kuma sai a kawo a rafka shi ko ba haka bane in kin yi dace ma budurwa wanda za a kwana bakwai a ɗakin ta ba zaura ai kwana uku za a yi kawai a dawo danki saboda haka in kika kauracewa shimfidar mijinki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la'anat hal mala'ikatu hatta tarji'a mala'iku suna tsine miki suna kwashe miki albarka har sai kin dawo wai yana daki ke ki dawo tirisita to tsine miki za su ringa yi mala'iku kin yadda mala'iku su tsine miki su la ya'sunallaha ma amarahum ba sa sabawa Allah daga umarnin su kuma addu'ar su ke makin sani wanda baya sabo yaya wa fihi aidan Ruwayatan thalitha, a cikin dai Muslim din akwai ruwaya ta uku. Idza da ar-rajulu imra'atahu ila firashihi, idan namiji ya kira matarsa zuwa ga shimfida, fa abat sai ta ki, fa bata ghadabana alaiha, ta kwana akwai fushi bi akanta. La'anat hal mala'ikatu hatta tusbiha, mala'iku sun ringa tsine mata har sai ta waye gari. Fushi biyin akwai fushin Allah, akwai fushin mijinta. Ke kin yadda da fushin Allah da namijinki? Kaddara mijinkin raina shi kullum kuna tare, ido wa na raina wanda in saba gani kullum, ko to wata ta nemi mijinta rasa, ke kuma kin samu ba baiwa kika samu ba daraja bane. Wa'ensu matan da iyayensu bumbokaye suke wai dan ma ƴaƴansu su samu miji, ke kuma kin samu a sauki, kuma kin ki godewa Allah, kin ki rike naki, duk da cewa su din ma hatsari suke kaiwa kansu. In ta samu mijin ta hanyar boka, me dadin ta? Duk abin da Allah ya shine zai yi. Boka ba haushe yace ci ka ji magani sai Allah, ba haka bane? Boka ai baya magani, bai ise bai abin da Allah bai bayar ba, bai ise baki miji ba, ko ya baki haifuwa ba, duk ba daya Allah ne ke bayarwa. In Allah bai baki ba kuma ba uban da ya ise baki, to ki hakura, ki biyayya a mijinki, ki biyayya ga Allah, sai ga Allah ya kawo miki mafita. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam limra'atin, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya wata mace, inna ma huwa jannatuki wa naruki, mijinki shine aljannarki shine wutarki, mijinki shine aljannarki shine kuma wutarki, ya'ani zawjuha, abinda yake nufi mijinta. Mijinki ne aljannarki wutarki, idan kika masa biyayya ki shiga aljanna, idan kika ki masa biyayya ki shiga wuta. Du tsada'arki, du sallarki, du azuminki, du qiyamul lailinki, du zumuncinki, du kirkinki, in dai ba kiya yi wa mijinki, wallahi in kika mutu sai kin shiga wuta, ko za ki shiga aljanna. Faman ata'atillaha, duk wacce ta yi biyayya ga Allah azza wa jalla, fi zawjiha, wajen biyayya a mijinta, wa addat huquqahu, ta bada haƙoƙinsa, kana jannatuha, to mijinta ya zama aljannata, ta kiyaye dokokin Allah kuma tana biyayya a mijinta, to za ta shiga aljanna. Bima'ana annaha sababun lidukhuliha aljanna, biyayya a miji da kiyaye dokokin Allah shine sababin shiga aljannar kyamace. Wa in khalafat zawjaha fannaru, in ta saba wa mijinta, kullun ita saba masa take yi, to wuta. Allah ya tsare mu. Wa an Mu'adh bin Jabal radiyallahu anhu, shugaban majalisar malamai na duniya in kiyama ta tsaya, a al'ummar annabi Mu'adh bin Jabal shekararsa 34 ya rasu ya bar duniya, amma shi yafi kowa sanin halal da haram a cikin al'ummar annabi. Manzo Allah ya ce Mu'adh bin Jabal yana gaba dun malaman al'ummar annabi suna bayansa gobe kiyama. To radiyallahu anhu shine ya fitar da wannan hadisi, anin nabi sallallahu alaihi wasallam qal, daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace la tu'dhim ra'atun zawjaha fi dunya, mace ba za ta cutar da mijinta a duniya ba, illa qalat zawjatuhu ko min al-hur al-ayn, face matarsa ta aljanna, masu manyan idanu, masu fararen idanu, matarsa ta aljanna hur al-ayn, sai ta ce la tu'dhihi, kada ki cutar da shi, qatalaki Allahu, Allah wadanki, fa inna ma huwa dakhilun indaki, yanzu ai yana wajenki ne, yushiku an yufariqaki ilaina, ya kusa ya rabu da ke da wajenmu, da ya mutu ya barki ya dawo wajenmu. yanzu ai a wajenki yake, in kika cutar da shi sai ta ce Allah wajenki, to kin ji fa, shi yana nan ma ana kishinsa. To mata ku kiyaye, ku gyara don ku shiga aljanna, mu haɗu da ku gabaki ɗaya a gidan aljanna. Allah ya datar da mu. Allah maɗaukakin sarki ya amsa mana abin da muke ta yi, ya biya mana dukkan bukatunmu. Waɗanda ba su da lafiya, Allah ya ba su lafiya. Mata masu tsiwa da ɗaga harshe a iya mazajensu, Allah ya shiryar da su, Allah ya ganar da su. Mataye masu zagi cin mutunci a ƴaƴansu, Allah ya shiryar da su su daina, Allah ya ganar da su. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.